الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi tara ga watan Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 16 ga watan 12 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa mutum ne ya sallaci sallah ta magarba bayan ya gama sai ya tuna cewa bai yi la'asar ba yaya zai yi a wannan lokaci iya abinda zai yi la'asar kin kadai zai zo da ita ba maganar maimaita magarba domin jera kubutattar sallah da wanda lokacin ta yazo a magana mafi rinjaye sunna ce mustahabba ba wajibi bane an so mutumin da ya manta wata sallah kuma ga wata tazo to ya fara da wanda ya manta kin sannan kuma yayi wanda lokacin ta yi misali kai ne baka yi azhar ba lokacin da bacci ya dauke ka ko kuma ka manta lokacin da ka falka lokacin la'asar yayi to abin da ya dace anan kai azhar a farko sannan daga baya kai la'asar akwai inda shirawar wato yake saraya shine lokacin da mutum ya gama kenan misali ita wannan sallah wadda lokacin ta yi sannan ya tuna ita wadda bai yi ba to anan ba maganar kajiro kawai wadda ka manta kin ita kadai ce zaka yi kamar misali baka yi azhar ba sai bayan ka yi la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba to idan ka tashi azhar kin kadai zaka yi hakanan sallar da mutum ɗaya baya yi wadda sai jama'a misali kamar wace sallah sallar juma'a ana cikin sallar juma'a sai ka tuna cewa kai baka yi asuba ba ko kuma ka zo masallacin juma'a a ƙurarren lokaci an tada sallar juma'a kai kuma baka yi sallar asuba ba ka manta to a lokacin nan sai kai juma'a bayan an gama juma'a sannan ka ramo sallar ka ta asuba domin ita juma'a mutum ɗaya baya yin ta dalilin da yake nuna cewa jerawar sunna ce ba wajibi ba hadisin da ke cikin sahihain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin khandaq Umar Allah ya kara masa yadda ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana la'antar kafiran Qurayshawa yana zazzagin su yake cewa ya rasulullahi wallahi ban sallaci sallah ta la'asar sai yanzu gab da fadawar rana manzo Allah sai yake cewa wallahi ma sallaituha yace wallahi ni ma ban yi ba sai manzo Allah yake cewa mala Allahu quburahum wa ajwafahum nara shagaluna anis salati alwusta salati alasr manzo Allah ya ce Allah ya cika kaburransu da cikkunansu da wutar jahannama manzo Allah ya ce sun shagaltar da mu gabarin sallah mafificiya ita ce sallah ta la'asar a bayan rana ta fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suka je suka yi arwalla suka sallaci la'asar sannan kuma daga baya suka yi magariba akan rana ta fada sai da suka yi la'asar din sannan suka yi magariba to a wannan hadisi ne wasu malamai suka tafi akan cewa kubutattar sallah jera ta da wanda lokacin ta yi wannan wajibi ne suka ce in kana cikin sallah ta la'asar ka tuna baka yi azhar ba wannan la'asar din ta baci suka ce azhar zaka yi sannan kuma ka zo kai la'asar din in bayan ka gama la'asar sai ka tuna cewa baka yi azhar ba to wannan la'asar din bata yi ba dole zaka yi azhar kuma sannan ka zo ka sake la'asar din menene dalilin su shine wannan hadisi suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rana ta fada sai da yi la'asar sannan yayi wato sallar magariba malamai suka maida musu martani suka ce a'a a tsantsar aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idantar wajibi sai dai a fa'idanci sunna cewa sunna ne mustahabba suka ce in ma har kuna so ku tabbatar da wannan wajibi sai kun aro wani hadisi kun hada shi da wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli sai in kun hada wannan hadisi biyu sannan ma za ku iya fa'idantar za ku iya tabbatar da cewa wajibi ne amma a magana mafi rinjaye ba wajibi bane idan baka yi azhar ba ka manta sai bayan ka gama sallah ta la'asar to iya abinda zaka yi wannan azhar din ita kadai zaka rama ba magana ka sake sallah ta la'asar ko kuma misali yanzu ka zo masallaci kai baka yi azhar ba an ta da sallah ta la'asar to iya abinda zaka yi sai ka bi limamin da niyyar azhar idan an gama sai ka tashi kayo la'asar din ka su suna da asar kai kuma kana azhar kenan da niyyar azhar zaka bi su in an gama sannan ka tashi kayo la'asar din ka ko kuma in ka bi su da niyya ta la'asar to in an gama sannan kuma sai ka tashi ka ramo azhar din ka darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin kitabul fada'il mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kwadaitarwa da bada kuzari da karfin gwiwa akan lazuntar wato sallah ta wutri yin wutri kuma da bayanin cewa shi wutri sunna ce wadda take mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayani kuma game da lokacin sa kamar yanda bayani ya gabata wasu daga cikin magabata sune malaman ahnaf malaman hanafiya su sun tafi akan cewa shafa'i da wutri wajibi ne amma a magana mafi rinjaye sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce mai karfi kamar yanda malin ya zo mana da dalilai waɗanda sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa yin wutri sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana wanda hadisi na farko shine hadisin Aliyu Allah ya kara masa yadda ke fada cewa yake cewa al-witru laysa bi hatimin ka salatil maktuba Aliyu Allah ya dada shi yake cewa wutri ba dole bane kamar yanda sallah ta farilla ta zama dole kenan sallah ta wutri ba wajibi bane kamar yanda salloli na farilla waɗannan salloli lokaci biyar suka zamanto farilla shi ba farilla bane ba sai yace walakin sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sunnanta mana yin wutri qala sai yace manzon Allah yace inna allaha witrun yuhibbul witra fa awtiru ya ahlul qur'an manzon Allah yace inna allaha witrun ubangiji ta'ala marani idan aka ce witr abu wanda yake daya daya wanda ba shi da dan uwa kenan shine a Hausa ake cewa mara abinda ba yayi da dan uwa kenan dan haka al witr suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala kamar yanda annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa yace inna allaha witr ubangiji ta'ala makadaici ne ko kuma kace ubangiji ta'ala mara ne yuhibbul witra kuma yana kaunar wutri sai yace fa autiru ya ahlul qur'ani ya ku ma'abuta alqur'ani maza Allah yace ku lazunci yin wutri ma'abuta alqur'ani kamar yanda bayani ya gabata sune waɗanda suke karanta alqur'ani kuma suke kokarin kwatanta yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar kiyama ta kasance yu'ta bil qur'ani wa ahluhu alladhina ya'maluna bihi fid dunya idan alkiyama ta yi manzo Allah yace za a zo da alqur'ani a zo da ma'abutan shi manzo Allah sai yace su ne waɗanda suke aiki da alqur'ani a rayuwarsu ta duniya an gane ko a ranar kiyama kenan anan in aka ce ahlul qur'ani ma'abuta alqur'ani bai takaita ba ga waɗanda suke masu tsantsar tilawa da harda kawai waɗanda suka lazinci karanta alqur'ani koda ba su hardace shi ba koda suratul ikhlas kul huwallahu kadai mutun ya iya ya lazumci karanta wannan sura kuma yana kokarin yin aiki da abinda alqur'ani ya kunsa ta wannan za a sanya shi layin ma'abuta alqur'ani zai tashi sahun su a ranar kiyama Allah ya sanya mu a cikin su kenan mutumin da ya lazumci karanta alqur'ani yana kokarin yin aiki da shi sune ake kira da ahlul qur'ani to shine annabi manzo Allah yace inna Allaha witrun ubangiji ta'ala makadaici ne yuhibbul witra kuma yana kaunar witr sai yace fa autiru ya ahlul qur'an ya kuma abuta alqur'ani manzo Allah yace kula zunci yin witri dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana yin witri sunna ce wanda take mai karfi daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa yake cewa ba kowa ba yake sakaki yake wasa da shafa'i da witri sai fasiki sai fasiki dan haka sunna ce wanda take mai karfi hadisi na karshe a baban shine hadisin da Jabir Allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man khafa Allah ya kuma min akhiril layli falyutir awwalahu wa man tami'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral layl fa inna salata akhiril layli mashhuda wa dhalika afdal rawahu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada duk wanda yaji tsoran ba zai tashi ba a karshen dare to tun farkon dare manzo Allah yace yayi witrin sa duk mutumin da ya tabbata da wuya zai falka a karshen dare kafin ketowar alfijir to manzo Allah yace tun farkon dare ya gabatar da witrin sa kenan kar ka sake ka kwanta ba tare da kai shafa'in ka da witri indai ka tabbata a karshen dare ba za ka falka ba sai yace wa man qami'a duk wanda yayi kwadayin an ya koma akhirahu ya falka a karshen dare manzo Allah yace falyutir akhiral layli ya jinkirta witrin sa a karshen daren in ya falka yayi duk mutumin da ya saba falkawa a ƙarshen dare gaf da ketowar alfijir ma'ana a ƙarshen dare yakan falka to wannan abinda aka so mutum kar ya gabatar da shafa'in sa da witri yayi hakuri a ƙarshen dare in ya tashi sannan yayi kenan kai ka riga ka saba kawai in lokacin nan yayi falkawa kake ko kuma ka dauki matakin falkawa misali ka sanya ribe wanda kuma da izinin Allah zaka iya falkawa a irin wannan lokaci ko kuma ka wakilta wani in karshen dare yayi lokaci kaza a tada ka to anan sai ka jinkirtar da shafa'in ka da witri a karshen dare in ka falka sannan kai manzo Allah sai yace fa inna salata akhir layli mashhuda domin sallah ta karshen dare abun halarta ce ma'ana mala'ikun Allah sukan halarci wannan sallah wazalika afdal manzo Allah yace yin haka kuma shine yafi ma'ana mutum ya jinkirta witrin sa a karshen dare in ya tashi yayi domin ƙarshen dare lokaci ne wanda yake fiyayye kuma lokaci ne wanda yake na karbar addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada a kowane dare manzo Allah yace akwai wata sa'a bawa mumini bai taba dace da wannan sa'a yana mai roƙon ubangijinsa alkhairi na duniya ko na lahira face sai Allah ya bashi to ita wannan sa'a tana kasancewa a cikin sulusun dare wanda yake na ƙarshe idan ka kasa dare kashi uku sai ka fitar da kashi biyu kashi ɗaya wanda yake na ƙarshe to a cikin nan ake samun wannan sa'a yanzu misali a lokacin da muke a yanzu rana ta kan fada karfe 6 daidai kamar yanda lokacin magariba a yau karfe 6 ne daidai alfajir ko yakan keto 5 da minti 37 anan idan ka dauka awa nawa zamu samu sai mu dauka daga 6 7 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 da rabi kenan mun samu awa nawa awa 11 da rabi muka samu to wannan awa 11 da rabi sai ka kasa ta kashi 3 idan ka kasa ta kashi 3 nawa za a samu kenan a yanzu in muka kasa awa 11 kashi 3 anan mun samu awa 3 da minti 40 sannan minti 30 shi ma sai mu kasa shi 3 mun samu awa 3 wato da minti 50 awa 3 da minti 50 awa 3 da minti 50 so 3 shine zai baka kenan awa 11 da rabi kenan anan sai ka fitar da awa 6 kenan sai mu hudda awa 7 da minti 40 awa 7 da minti 40 awa 7 da minti 40 kenan sai mu dau karfe 7 karfe 8 9 10 11 12 karfe 1 kenan karfe 1 da minti 40 daga nan sulusun dare na karshe kenan yake kamawa a irin wannan lokaci kenan yakan canza lokaci zuwa lokaci kenan wani lokaci zaka samu cewa rana tana fadawa karfe 7 alfijir yana ketowa kusan karfe 5 kenan anan in ka lissafa daga lokacin fadawar rana zuwa ketowar alfijir iya adadin awoyin da ka samu sai ka kasa su kashi 3 sai ka fitar da kashi 2 na farko wannan kashi 1 na karshe shine ake kira sulusul laylil akhir kashi 1 daga cikin 3 dare na karshe wanda ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa idan kashi 1 daga cikin 3 dare ya rage ubangiji mai girma da daukaka yakan sauko samar duniya sauka wadda ta dace da girmansa idan ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko yakan ma kansa kirari anal malik anal malik ni ne sarki mamallakin kowa da komai ubangiji ta'ala sai ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa wa yake neman arziki na azurta shi